أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك بركم دسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري ونشين مجلسنا 24 أكاديمية تناني يومنا 20 دقايا جوات محرم هجرة دقرم مكة زوا مدينة دبو دقايا دقري هدو دا 40 دا بقوي da 48 wanda yi daidai da 4 ga watan 7 a kalandar Bature 2026 idan ba manta ba karatun mu na karshe mun tsaya babi wanda yake mana bayani akan farillan sallah malai ya ambato mana abubuwa wanda suke karantar ko abubuwan da suke farilla ne a cikin sallah idan da za a samu sarayya daya a cikin sallarka to sallah ta riga yi ta lalace shine malai ya zana mana na harko ya kasance kai niyyar sallar da zaka sallata in sallah azhar ce kai niyya lalle zaka sallaji sallah azhar illa asar ce haka in magriba haka in isha haka in ba zaka yi niyyar ba sallata sallar magriba ba a lokacin sallar isha lokacin sallar azhar kaga wannan wajibi ne ko farilla ne daga cikin farillan sallah sannan kabbara harama sannan tsayuwa don ita sannan karanta fatiha tsayuwa don ita sannan ruku'i tasawwa daga ruku'i sujada akan goshi sannan tasawwa daga sujada daidaituwa da samun nutsuwa jerantawa tsakankanin wannan farlolin da malam ya ambata mana sannan kuma yin sallama da zama wanda yake kusanta ko yake daidaito da sallama kina wannan wajibi ne a ce mutum a cikin sallar shi an samu inna abubuwa da za a samu sarayya daya to sallah ta riga yi ta lalace sai dai a sake kabarta wata a sake ta yau insha Allah za mu shiga sabon babi wanda zai mana bayani akan sunanus salat sunnonin sallah mala Allah cikin shi da rahma yake cewa wasunanuha الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلز رمح وطول ذراع ظاهرة ثابتة غير مشوشة مالكي تيوا سنون سلا سوني كمين زي زانا منا نهركو الإقامة شيني تاير دا إقامة lokacin da ka zo ka tsaya zaka kamun ka kabar ta sallah ka ta da ikama shi kuma Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah qad qamatis salatu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wannan ita ce ake kiranta da iqama, to wannan ita ce ta farko ta cikin sunnoni daga cikin sunnonin sallah. Kenan zaka tayar da iqama, yace wa suratul lati ba'da al-fatiha, surar da zaka karanta bayan karanta suratul fatiha. Kenan wajibi ko farilla, kamar yanda mallan can baya bayyana mana, farilla shine karanta fatiha, surar da zaka karanta bayan fatiha wannan kuma ita ake kira da sunna. Idan baka karanta ta ba, to sallarka tana nan, ba abin da ya samu sallarka. Yace wal qiyamu laha, kuma da tsayuwa din ita. Yace wasirru fi ma yusarru fihi, da asirtawa cikin abin da ake asirtawa. Sallah azhar asirta ta ake yi, kaga ko wajibinka ka asirta sallah, shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah. Shine wasirru, da asirtawa fi ma yusarru fihi, na daga abubuwan da ake asirtawa a cikin su, ko na daga ruku'o'in da ake asirtawa a cikin su. Yace wal jaharu, kuma da bayyanawa fi ma yujharu fihi, na daga rako inda ake bayyana karatu a cikin su. Yace wa sami Allahu liman hamida, da cewa sami Allahu liman hamida shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah. Yace wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula, kowace takbara da take cikin sallah sunna ce, banda takbara ta farko ita ce take farilla, shine takbara harama, kamar yanda baya muka karanta a cikin farillan sallah. Sai malaki cewa wa tashahhudani, da attahiyya guda biyu, wal julusu lahuma, da zaman attahiyya guda biyu, dukkan su wannan sunnoni ne daga cikin sunnonin sallah. Yace wa taqdimul fatihati ala sura, da gabatar da fatiha akan sura shi ma wannan sunna ne daga cikin sunnonin sallah. Yace wa taslimatu thaniyati lis-saniyati lil ma'muma, da sallama ta biyu ga mamu, ga wanda magamamu ba limami ba. Idan bayan ya ce assalamu alaikum ya yi da sallar shi, inda can baya bayyana mana sallama ita ma ɗaya ne daga cikin farillan sallah. Ba za ka shiga sallah ba kamar yanda kabbara harama take wajibi, haka ita ma sallama take wajibi. Amma dai sallama ta biyu wannan sunna ce, in ka barta ka bar sunna. Me ake cewa sunna? Hukuncin sunna shine ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, shine duk abin da idan ka zo da shi zaka samu lada, idan baka zo da shi ba, ba za a uguwanta ka ba wani laifi akan haka. Wannan ita ake kira da sunna, shine hukumci na sunna. Na sunna idan an ce maka kaza sunna ne, idan ka yi shi to kana da ladan shi, idan baka yi shi ba, ba wani laifi da za a dora maka, amma dai ka sare ka rasa wannan lada na wannan abin da baka aikata ba. To shine yake bayyana maka cewa assalamu alaikum, mamu yace assalamu alaikum ta biyu bayan sallama da ita, idan sai sallar shi ita ma sunna ce. Yace wal jahru bit taslimati al wajiba, haka bayyana sallama ta farko wadda take farilla akan ka, kace assalamu alaikum, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wannan ka bayyana shi ma sunna ne. Wadin wajibi ne, in ka asirta ba kai sunna ba, amma dai kai suka bayyana shi ne sunna ta sallah. Yace was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, da yin salati game da annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi bayan kammala tahiyya a raka'a ta hudu ko raka'a ta uku, wannan shi ma sunna ne. Dukkan da akwai malaman da suka ta yi akan wajibi ne, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan haka, kuma aka yi dauka dauki umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wajibi. Amma dai a mazhabin malikiya suna ganin sunna ne yin salati ga annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi. Sai ke cewa wasujudu ala al-anfi, da yin sujada akan hanci, wal kaffaini, da tahin hannunka guda biyu, war rukubataini, da guyoyinka, wa atraful qadamaini, da tsintsiya ko da wannan in me yake kiran su sassan kafanka, wannan shi ma sunna ne. Kenan idan ka zo ba wannan ba zakai ba, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, idan mun zo yin sujada kada mu ringa yin sujada kamar yanda kare yake kwanci, ya hannun mutum ya shanya sunkuya, ya hannun shi dukkan su ya dora su, a'a ana sujada ne akan goshi, shi kuma wannan wajibi ne, yana ɗaya daga cikin farilla. As-sujudu alal jabaha, yin sujada akan goshi. Sannan wannan hancin naka sunna ne a ce shi ma ya taba inda kai sujada, haka kuma tahin hannunka a ce su ma sun taba inda kai sujada, ba dunkule su za ka yi ba, ka shimfiɗa su a saman ƙasa, haka guguwoyinka, haka kuma sassan yatsarka ko ƙafarka. wannan shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah yace wasitratu ligairil ma'mumi kuma da sanya sitira ga wanda ba limami ba kenan mamu ligairil ma'mumi ga wanda ba mamu ba kenan sanya sitira ga madali bani yace wa qalluha ghilzu rumhin yace mafi karantinta shine kabrin mashi yace wa dulu zira'in kuma mafi karantin tsawonta ya kasance tana da tsawon zira'i guda kenan kamu guda yace zahiratun sabitatun ya kasance a bayyane take kuma an kafa ta a saman kasa ghairu mushawwisha yake cewa kuma ba mai yawo ba kenan ba za ka dauko leda ba ka ajiye ba wanda za ta ringa yawo ba ko wani abu wanda zai ringa iska za ta ringa kada shi ba a'a ka kafa shi a saman kasa wannan ita ce sitira ligairil ma'muni ga wanda ba mamu ba kenan wa limami wannan shi ma yana ɗaya daga cikin suna dinda da kai waɗanda suka yi hamil in hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan lalle sitira wajibi ne a sallah amma dai da za ka yi sallah babu sitira ba za a ce maka ba sallar ka ba sallah bace ba sai dai idan mace ta gitta a gabanka ko kuma ka bakin kare ya gitta a gabanka sallar ka ta riga ta lalace kenan menene yahi dacewa mutun ya sanya sitira ligairil ma'mumi ga wanda ba mamu ba wanda mamu kuma shi bai da sitira madama yana da limami limamin sitiran limamin mamu itace sitiran mamu kenan duk wanda zai zo ya gitta gaban mamu ba wani lahi akan shi amma dai shi limami bai dacewa wani ya gitta ta gaban shi kira wannan abubuwan su ne sunnonin sallah kamar yadda malam ya ambata mana zai mana bayani da sharhi akan wannan abubuwan ya kawo maka dalilai akan dalilai kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya'ni annama zikra hiya sunanus salati bale yana nihin duk abin da aka ambata maka wa'innan abubuwan jeran da aka maka su ne ake kiransu da sunnonin sallah yace wa haka tafsiru adillatiha yace kuma ga tafsilin ga rarrabe dalilansu a cikin alqur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko mala yake cewa al-iqama tayar da iqama kamar yadda muka bayyana sigarta ita ce al-khashi Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salat hayya 'ala al-falah qad qamati as-salatu qad qamati as-salah Allahu akbar la ilaha illallah wannan ita ce ake kira da iqama ita ce ɗaya daga cikin sunnonin sallah malai yace wa hiya sunnatun kharijiyyatun li kulli salati fardin min al-khamsa hadiratun kanat aw fa'ita yake cewa sunna ce wadda take waje ita ba a cikin sallah take ba a wajen sallah take ai ba lokacin da ka kabarta sallah bane zaka yi iqama ba a kamun ka kabarta sallah zaka yi wannan iqama shi san ya kiraye da sunna ce wadda take kharijiyya sunna ce wadda take wajen sallah yace cewa li kulli salati fardin game da kowace sallah wadda take ta farilla min as-salawatil khams ne daga salloli guda biyar in dai an ce wannan sallah ce ta farilla to sunna ne a tayar mata da iqama yace hadiratan kanat aw fa'ita sallar da za a yi ta a lokacinta ko kuma sallar da lokacinta ya huta za ka rama ta wajibi ne ko yana ɗaya daga cikin sunna ka yi mata mi ka yi mata iqama ina fata an fahimta ya ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallama dalilin haɗar shi manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ma min salasatin min ƙaryatin wala badawi ya ce babu wa'ansu mutane guda uku wanda za su haɗu a wani alƙarya a wani gari ko a wata karkara ko a wani ƙauye ya ce wala tuqamu fihi musallatu ba sa tayar da iqama ko ba sa tsayar da sallah illa istahwadha alaihim ash-shaytanu face shaytani ya rude su ko shaytani ya zo ya rude su fa alaikum bil jamaa ya ce na hore ku da jamaa fa innama ya'kulu dhibu al-ghanam al-qasiya ya ce domin kerkeci ko dila ai baya cin dabbobin da suke tare a gudaya dabbar da ta ware ita yake nema ita yake ci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hauranmu da mu kasance kullun tsintsiya madaurin ki daya kullun mu kasance a tattare da ƴan uwanmu ko mu kasance a cikin jama'a saboda da zaran ka ware to idan abokin adawa yazo kai ɗayan zai ci wanda su suka tattara a gudaya ba za a iya musu ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali duk lokacin da kaga dabba
kalkeci yazo ya cinye ta to ka tabbata warewa ce daga cikin uwanta shi ne yake bayyana mana duk lokacin da muka samu kanmu mu biyu ko mu ko mutum uku a cikin a wani wuri to abin da yayi shine su tayar da iqama lokacin da za su tayar da sallar su sai malai yake cewa kuma wani kauli Anas bin radiyallahu anhu dalilin hada Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi umira Bilal an yushaffa al adhan wa yutira al iqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal da ya biyunta kiran sallah ya dayanta tayar da iqama kenan ya kiran sallah yayi shi biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ita kuma iqama a daidayanta ta shine ayutarinta shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah sai nabiyu daga cikin sunnunin sallah malai yake cewa alqira'atu ba'da alfatiha shine karatu bayan fatiha wannan shi ma yana daidai daga cikin sunnunin sallah karatu bayan fatiha yace li hadisi abi qatada radiyallahu anhu lil hadisi abi qatada yarda Allah shi tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalli man za Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa kana yaqra'u fi az-zuhr al-awwalayn bi ummi al-kitabi wa surataini manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana karantawa a sallah a zahar a rak'o'i biyu na harko yana karanta suratul fatiha da surori bayan su yake cewa fi rak'atayn al-akhiratayn fatihatul kitab rak'o'i biyu na karshe kuma sai karanta fatiha kadai ba tare da wata sura ba kina wannan shi yake kara tabbatar maka karatu bayan fatiha ana yin shi ne a rak'o'i biyu na harko sawa'un rak'o'in da ake asirta karatun su ko kuma rak'o'in da ake bayyana karatun su dadi ko karin karatu akan fatiha shine ake kiran shi da sunna shine duk abin da ka kara aya ɗaya ka karanta aya biyu ka karanta aya ɗari ka karanta bayan karanta suratul fatiha wannan sunna ce daga cikin sunnonin sallah shine hadisin da ya kawo wannan abi qatada yake bayyana mana kenan a rak'o'i biyu na harko ake karanta wani abu bayan fatiha na daga alqur'ani ko sura ko aya daya ko aya biyu faqra'u ma tayassara min abin da ya saukaka zaka karanta rak'o'i biyu na karshe ko raka'a daya ta karshe ta su ta sallar magriba kenan suratul fatiha kadai mutun zai karanta ta wadatar sai sunna ta uku malai yake cewa wal jahru fi salatil jahriya shine bayyana karatu a sallar da ake bayyana karatu yace fa yajharu fi rak'ati as-subhi mutum zai bayyana karatun shi rak'o'i biyu na sallar asuba ba za ka ce ɗaya za ka ma baka ajja ɗaya ba a rak'o'i biyu na sallar asuba za ka bayyana karatunka wal juma'a ya ce haka kuma sallar juma'a ita ma ana bayyana karatu a cikinta ya ce wal awwalaini minal magribi haka da rak'o'i guda biyu na sallar magriba ana bayyana karatu a cikinsu wal isha'i haka sallar isha'i su ma rak'o'i biyu na harko ana bayyana karatu a cikinsu wal idaini haka sallolin idi guda biyu azumin watan ramadan sallar idi ta watan ramadan da ta layya dukkan su ma ana bayyana karatu a cikinsu ya ce wal kusuf da sallar da rana ta kama wata shine sallar khusufi ko kusufi yace wal istisqa haka da sallar roƙon ruwa ita ma ana bayyana karatu a cikin sa yace wayasirru fi ma ada zalika yace dukkan wata sallah ko ma bayan wannan wanda aka ambata maka to ba a bayyana karatu a cikin su yace wazalika littiba'in nabiy littiba'i sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma kalkashin koyi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ga yayi sallar asuba ya bayyana karatu dukkan su a ciki yayi sallar juma'a ya bayyana karatun shi dukkan su a ciki yayi sallar magriba rak'o'i guda biyu na harko ya bayyana karatu rak'o'i guda biyu na sallar isha ya bayyana karatu rak'o'i guda biyu na idi ya bayyana karatu sallar kisfewar wata ko kisfewar rana ya bayyana karatu a cikin su suma rak'o'i guda biyu haka kuma sallar roƙon ruwa manzo Allah ya bayyana karatu a cikin su duk wata sallah wadda take koma bayan wannan ba a bayyana mata karatu ita kuma hukuncin sallar nafila, ita kuma ta rana ba a bayyana mata karatu, ta dare kuma ana bayyana mata karatu, kamar yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa. Sannan sunna ta hudu yake cewa wasirru fi salati sirriya, haka kuma mutun ya boye karatun sallah wanda ake boye karatunta, duk sallar da ake boye karatunta to wajibi ne, ko yana ɗaya daga cikin sunna ka boye kai ma karatunta, kamar yanda yace li fi'lihi alaihi salatu wassalam, dalilin aikatawar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, as-sabitu bi naqli al-halafi an as-salafi al-khalafi an as-salafi, yace wanda ya tabbatu daga su manyan sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa kananan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa ilimi har ya gangaro zuwa gare mu, yace faqad qala sallallahu alaihi wa sallama, kamar yanda manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya Ababakar irfa' sautaka shay'an, ya kai Ababakar ka daga muryarka da wani abu, kenan a lokacin sallah wanda take tabayyanawa manza Allah ya umurci Abubakar ya daga muryar shi da wani abu, da wani abu na daga karatun Alkur'ani, yake cewa kuma wali qauli Umar, haka wa qala li Umar, manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a wata sallah yace wa Umar ikhfid min sautika shay'an, ya kai Umar ka tankanta muryarka ko ka asirta muryarka da wani abu na daga Alkur'ani, shi ta mami a salla wadda ake asirta salla, ake asirta karatunta, kina wannan yake kara tabbatar maka da kai salloli kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata, sallolin da ake boye karatunsu da kai sallolin da ake bayyana karatunsu, sallar da ake asirta karatunsu to bai dacewa ka bayyana karatunta, idan kai to da kai abinda zai biyo bayanka shine inda rabkanuwa kai, to tabbas wannan zaka mata mi zaka yi sujada wadda kake ta tami in ka asirta inda ake bayyanawa rage kai kenan sai kai kabli zakai, inda ku ake bayyanawa inda ake asirtawa sai ka bayyana sai kai baji, kamar yanda nan gaba za mu zo akan masala insha Allah, kenan wannan shi yake nuna maka inda zaka yi inda sallah, wannan shi yake kara tabbatar maka lalle sunna ce, inda farilla ce sallah ta riga ta lalace, kenan sunna ne inda ake boye karatu ka boye karatunka, inda ake bayyana karatu ka bayyana karatunka, idan aka samu rikicewa haka ko ka sa wannan a cikin wannan sallah bata lalace ba, abinda zai gyara maka sallah ita ce sujada ta rabkanuwa. Sai sunna ta biyar malai yake cewa wa sami'a Allahu liman hamida, cewa sami'a Allahu liman hamida, wannan ita ma sunna ce daga cikin sunnonin sallah, yake cewa li hadithi Abi Huraira, dalilin hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, kaza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida, idan al-imam yace sami'a Allahu liman hamida faqulu, sai ku ce rabbana wa lakal hamdu fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaika غفر له ما تقدم من ذنبه دومن دو wanda ya dace fadashi sami Allahu liman hamida rabbana rawannan fadashi rabbana wa lakal hamdu ya dace da fadan malaiku to an gafarta ne duk abin da ya gabata na daga zunubai shi ga wannan ba karamar gara basa bace ba akwai abubuwa da yawa bari in muka ƙara karatu zan bayyana wa'ansu abubuwa wanda abubuwa guda tara wanda da bawa ko guda goma in muka ƙara da wannan wanda da bawa zai rakkaza akan su a kullun duk abin da ya sheko na daga zunubai ubangiji zai kankare mai su ya kasance ya kumbashi da wani zunubi ko daya a rayuwar shi. Sai abu na shidda daga cikin sunnonin sallah malai yake cewa kullu takbiratin ghayra al-ula, kowace kabbara banda kabbara ta farko sunna ce, kabbara ta farko micece kabbara harama farilla ce, kenan duk wata kabbara take a cikin sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sunna ce banda kabbara ta farko, dalilin ita kuma kabbara bude sallah ce da ita ake shiga sallah a kankare sallah da assalamu alaikum, kenan banda kabbara farko duk wata kabbara wadda take cikin sallah to ita kuma sunna ce, ita kuma a mazhabin mu na malikiyya ita kabbara idan ka manta ta ba za ka mata ba, dan ka mance kabbara guda ɗaya ba za ka mata rabkanuwa ba, sai idan ka hada kai kimilan kabbara guda biyu ka tafi ka mance ba kai ba ka sake yin wata ka mance ba kai ba, to a wannan halin za ka mata mi za ka mata kabli. sai yake cewa dalilin mu akan haka dalle kabbara farko ko kowace kabbara banda kabbara harama sunna ce yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin yace naga manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa Allahu akbar duk lokacin da zai dago ko zai tahi ko kuma zai yi tsaye ko kuma zai zamana yana cewa Allahu akbar a cikin sallar shi aga wannan shi ke ƙara tabbatar maka lalle kabbara sunna ce daga cikin sunnonin sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wannan insu yace fatakbiruhu alaihi salatu wassalamu fil khafd war raf'i taratan wa tarkuhu fihi ma ukhra dalilun ala adam wujub hadha at-takbir wa huwa dalilun ala sunniyatihi yace dalilin kabbaran manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi lokacin da zai sunkuya ya kai sujada ko lokacin da zai taso daga sujada wani lokaci yana barin su wani lokaci kuma yana yin su yace wannan shi yake ƙara tabbatar mana ba wajibi bane ba shi yake tabbatar mana sunna ce ba wajibi bane ba inda wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai bar su ba inda an samu riwaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana barin su yace fatakbir wannan kamar da kai riwaya wanda Imam Abu Dawud ya hutar da ita da haka Imam Ahmad ya hutar da ita lafazin mana Imam Ahmad ne yake cewa ai taba'an li amali wannan hadisin Abdurrahman Abu Abdullah ibn Abdurrahman yake cewa annahu salla ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fala fa kana la yatimmu takbir idha khafa wa rafa yace manzo Allah tsira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi ya ko kuma abu yake cewa daga baban shi yake cewa yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cika kabbara ko a sallar da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai cika kowace kabbara ba lokacin da ya taso daga sujada ko lokacin da zai kai sujada wannan shine malamai suka dauka suka ce ai wannan shi yake ƙara tabbatar mana dalili akan sunna ce ba wajibi bane ba inda wajibi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai bari ba kenan kowace kabbara banda kabbara harama sunna ce ba ba farilla bace ba sai mala yace wannan dalili na bakwai ko sunna ta bakwai shine yake cewa tashahudani wal julusu lahuma shine tahiyya guda biyu attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace wannan ita ma sunna ce daga cikin sunnonin sallah haka kuma wal julusu lahuma da zaman da zaka yi nan na tahiyya domin tahiyyar shi ma wannan sunna ne daga cikin sunnonin sallah dalili da kai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza qa'ada ahadukum fi ssalati falyakul attahiyatu lillahi yace idan dayan ku ya zamana dan yin attahiyya to sai ya karanta siga attahiyya shine attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi irin sigogi ne wanda suka zo amma dai kira mun karatun mu na mawaqa mun bayyana wata siga ta hizbi kasancewa mutawatira wadda aka hiyinta ko wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hiyinta wadda malamai suka yi ittifaqi akan ta ita ce attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisi ne wanda imamu al-bukhari da muslim suka hutar da shi sai dalili na takwas malam yake cewa taqdimul fatihati ala sura ko kuma sunna ta takwas shine gabatar da fatiha akan karanta wata sura ko wani abu daga cikin alqur'ani ba wai wajibi bane ba sai ka karanta wata sura ba shi dai faqra'u ma tayassara min abinda ya saukaka aya ɗaya ka samu ka karanta aya biyu ka samu ka karanta in ma ba karanta ba ba za a kama ka da laifi ba saboda sunna ce ai kamar yanda muka bayyana hukuncin sunna shine ba za a kama ka da laifin baka aikata ta ba kuma zakka samu ladan aikata ta ba za a kama kan laifin rashin aikata ta ba wannan shine hukuncin sunna kinan in ka karanta kanka kawa idan ba karanta ba kanka kawa kinan yin amma dai shine mafi aula kai ka samu ladan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine lokacin da zaka tashi karatu ka gabatar da fatiha akan karanta wata sura yace littiba'in sabida koyi da muke yi ko bibiya da muke yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلوات هكذا كسنتي ورمواظبة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kode yaushe yana karanta sura yana karanta fatiha kamun wata sura wannan shine yake kara tabbatar wa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana dalili da kwai dalilin da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar shi hadisin Abi Qatada yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fi az-zuhri fi al-awwalayn ummul kitab wa suratayni manzo Allah tsira da mun ta Allah tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa a sallar azhar rak'o'i guda biyu na harko ya karanta fatiha kuma ya karanta wa anzu sururi guda biyu yana karanta suratu sajada yana karanta suratu qaf a cikin sallolin shi na azhar kaga sajada alalata wurin safa wurin guda hudu zaka same ta kusan ta kusa rabin izi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta yanzu inda zaka tsaya ka karanta wannan a sallar azhar ina tunanin ai grabe za a ma limamin daga yau ba wanda zai ƙara dawo masallacin ya ce a ai juma wannan a wurin manzo Allah sabai bai juma musu ba juma ake shi kuma iya tsayuwar da zaka iya abin da zaka samu na daga ladanka shine mun dorawa kan abinda zaka fita neman anan ake samun shi anan ake rabawa a samu anan ake bawa anan ake roƙa a bada anan ake yin komi sai ka ce a kana gaugawa kuma ka huta ka tafi neman a can ka gani kuwa wannan kuma duka yana daga cikin abinda rudi na da istihwaz na shaytani wanda yake yi mana sai kawo nima yake duk abinda zai kasance shi sanya a kullu duk abinda shari'a za ta ce maka ka tsaya kai to shi kuma shaytani kullun yana maka waswasi yana nuna maka wannan abin yauni gare shi wannan abin wahala gare shi shine ai ake cewa duk abinda ubangiji a harkan karatun mu na wannan litan amin ya ai al-mukallaf me ake kira da al-mukallaf shine wanda aka dora wa yaunin wata ibada wajibi sai yayi ta da zaran ya kai lokacin da ya balaga ya zama to mukallaf shine ai duka maganganun da malamin wani a mutashi karatun nan shine mukallaf yana cewa ina magana ne da wanda yauni ya do ya ratayi akan shi na wajibi ne sai ya zo da ibada to duk abin da aka dora maka ubangijin ka ya san wannan yaunin da ya dora maka na ibada kana iya yin shi har ma ka dada akan shi sabida he da aka daidaita inda baka takuru ba kamar yadda ubangiji yake ce ma yake bayyana wannan a cikin qur'ani wa ma ja'ala alaikum fi ddin min haraj ba dora maka yauni ba abinda zai takura ka a cikin addini kenan abinda aka ce maka kai kana iya zawwa da shi daidai gwalgwado haka hadisin manzo Allah yake bayyana mana wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masadatu duk abinda aka ce maka wani ka zo da shi wani kai shi to ka zo da shi daidai gwalgwado ba a ce ba he kai irin na manzo Allah ba ba a ce he kai irin na Abubakar ba daidai iyawarka ka zo da shi daidai gwalgwado shi kurum abinda aka ce maka hannu ba hirar ka ce a in na hannu a san fursan za a samu matsala bare dai in danyi wannan dai in dan rage to shi wannan babu hira haka wajibinka ne ba tawili wajibinka ne ka ajje duk abinda aka haramta maka amma dai abinda aka umurce ka ka daidaita ka zo da shi daidai gwalgwado in shakaranta hadisin mutumin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin karkara ne yazo ya ce manzo Allah me ubangijin ka ya farlanta mana yace salloli guda biyar yace bayan sallolin nan guda biyar da kai wani abu wanda suke wajibi a kaina wanda ya shahi sallah yace illa an tattawa sai dai kun in kaga dama kai nafila yace to bayan shi fa aka ce mai azumi yace to bayan azumin nan na farilla da kai abinda azumin watan ramadan yace da kai abinda aka fara yace a sai dai idan kai niyyar nafila bayan shi fa zakka bayan shi fa yace da kai abinda aka farlanta mun na haraka kudi banda zakka yace a sai dai idan kaga dama ka yi sadaka yace hajji fa yace babu komi shi ma yace wallahi la azidu ala zalika ya juya ba yace manzo Allah to daga wannan abubuwan guda biyar da kaza da muni ko abubuwan nan guda hudu wanda suke farilla a kaina yace wallahi bazan kara komi ba manzo Allah yace in dai yayi gaskiya yace to aljanna ita ce makomashi to ka gani to duk abin da yake taklifanci ne to saka samu shaydani yana nuna maka wahalashi yana kokarin ya hisabotan ka duk yanda za a yi ya gani kaga ya gani ya sha makance ka aikata wannan abu yanzu misalin da zaka zamuna minti 10 ga wanda yake karanta alqur'ani a minti 10 yana iya karanta maka izihi daya alhalace karamin takdir minti 10 yana iya karanta izihi daya to amma dai zaka gani he ka dauki awa daya kana latsa salula kallon banza kallon can kallon woyi duk abin da kake kallo ba wani abin da zai maka amfani abu ne da amma ka riga ka san su gurum dan dai kana kallo ne irin shi ka gani duk abin da yake kaga wannan ba ya nuna maka ba a aidi yana da wahala ba hata lokaci ne a shi wannan in yake so kuma shi yake so ka aikata zai ta nuna maka ba wahala ba kaza amma dai abin da yake taklifanci ne sai ya nuna maka a abu ne mai tsananin wahala da ka tashi sai ya zo ya ringa daddaba ka kwanta ka huta a raka'a biyu ma ta isa barci zai diyar kita al'amurraka to shine ubangiji ya san da haka kuma haka ubangiji ya tsara al'amurrukan shi haka kuma ubangiji yayi ba bayyana da ya iya bane ba da iblis ba kurum ya dau mai alwashi kuma ya taimaka mai akan alwashin shi lokacin da babanmu annabi adam akai kai aka kawo aka ce ya mai sujada yace ba zai yi sujada ba yana yayi kiyasi shine ake cewa horkon wanda yayi kiyasi yayi kuskure akan kiyasin shine iblis yake cewa khalaqtahu min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya za'i asjud liman khalaqta tina ya za'i ubangiji imma wanda ka halitta da laka ka saba wani abu ba da laka ka halitce shi ni wanda ka halitta da wuta in zo in mai sujada kaga ka ayyan wannan to shi kuma kaida ta malam bawoshe sandawa da bai hanawa ka tashi da wannan da tsawon ka to wannan bai fahimta ba haka kuma ubangiji ya tsara mai yazo bayan an yi haka yake cewa fa bi izzatika la ughi ya
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi
na rantsu da waya haka wannan wanda yake rantsuwa da ubangiji ya san wane ne ubangiji iblis din nan da kake tunanin shi duk yanda kake tunanin ya huce ka yake cewa to na rantsu da waya ka ubangiji la ughi yanhum ajma'in sai na batar da dukkan yan adam daga shi din har wanda za su zo bayan shi wallahi sai na batar da su rantsuwa yi da buwayen ubangiji kuma ubangiji kuma ya tabbatar mai shine a kullun bawa yake ina ta tunanin hakan nake cewa ya za a yi iblis wanda ubangiji ya tsine mai ya roki ubangiji faber a ne alhurma ya roki ubangiji a cika mai burin shi ubangiji ya yi mai inani mai sallah abu ka sanya hankali ubangijin da yama iblis ya karba mai addu'ar shi ya taimake shi akan abin da yake so ya cimma burin shi ina kai ga mai sallah wanda ka sa gabas gaba ka roke shi kace ubangiji kaza nake so in kaga kana roko baka samu wallahi karancin yaqini ne a gun ubangiji ko a tabbacin ubangijin ka ba zai baka wannan abun ba ko kuma a kana tunanin wannan abun wane da wane sun tsaya akan shi kai baka samu ba waye mai badawa ubangijin nan shine mai badawa in dai zaka nema komi a hannayen shi yake dukkan taskokin abin da kake so a hannayen shi yake ba wani wanda yake shiga shamaki tsankanin ka kai da ubangijin ka ubangiji ina so ka yi mini wallahi tallahi mutebon mu da wani abu tsankanin mu da mu da ubangiji in muka bukata cewa muke yi mana kuma yayi mana wannan shine babban rihin asirin mu a rayuwa mun kullun ka kyautata tsammanin ka kai da ubangiji wannan shine karkashin gata wanda bawa zai ma kai shi a gun ubangijin shi shine kaga a wannan halin yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ubangiji dukkan daga annabi adam in hazzawa wanda zasu biyo bayan shi daga zurri'a shehi na batar da su yace sai dai waɗanda suka kasance suna tsantsanta ka a cikin ibada wanda idan sun tashi kurum dan kai suke yi wanda na gaza yanda zan yi da su yace to wannan su kadai ne za su sha a cikin mutane kaga wannan gashi nan a hakan kuma muke tahiya ya bayyana yake cewa wala uzayyinanna lahum fil ardi wala ughiyyannahum ajma'in ubangiji kamar da su zan kawata musu rayuwar duniyar nan kuma zan batar da su dukkan su gabaki daya sai ya kawo istisna'i ya kawo exception yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda suke tsantsanta ka a wurin bauta
wanda suke yi dan kai, wanda ba dan wani abu ba, ba dan wani ya gani ba, ba dan wani ya ce ba, kullum suna yi ne dan Allah. Yace su kadai ne wanda za su sha agun ubangijinka, ubangiji ya bashi wannan dama. Kuma hakan ta faru a tuntun cikin gidan aljanna, wa tafika wannan fadallahuma bi burur, a cikin suratul araf ubangiji yake bayyana mana kullum shaydani sai ya iblis sai rudan da baban mu annabi adam. Yace ai ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Ai can ubangiji yace musu ku yi duk abin da kuke so a cikin gidan aljanna banda cin waccan itaciya. Sai shaydani ya zo, iblis yake ce musu ai ubangijin ku bai hana ku ba ku ci waccan itaciya sai dan abu guda biyu, ko kuma ku rikida ku koma matsayin mala'iku, ku koma kaman mala'iku inda haske ne su, ko kuma ku kasance madawwama a cikin gidan aljanna. Wannan abun guda biyu dalilin su ubangijinku ya hana ku guci waccan itaciya, haka kuma yazo yana rudar su yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, ana ta maka, ana ta maka, ai wata rana tilas ka aikata. Dan ma kuma ubangiji haka ya tsara, illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalq, fadallahuma bi ghurur, falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min warqil janna. Kai tsaye suna bayan ya rude su, suka dauki wannan itaciya suna duka suka zamanto tsiraru da shi da matashi Hawwa, sai suka kasance suna kama ganyen bishiya suna like al'aurarsu da wannan da fe'in bafe'in itace. Sannan kuma abin da yake ya kawo daga baya, kuma ubangiji ya karbi tuwarsu aka ce to da kai da su in dukkan ku kuyi kasa. Qala habita minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Aka ce to da ku da su in kowa ya sauka kasa, yanzu rayuwa a cikin gidan aljanna ta kare, kowa ya sauka kasa a tayi ai gogor baya, wanda yake da rabanya dawo ya dawo, wanda bai da rabanya dawo kuma wa iyazu billahi sai wutar jahannama. Allah kiyaye mu. To shine nan duk abin da yake da taklifanci, muna bayani akan abin da yake mas'ala ta taklifanci tana da wahala sosai. Shine nan sunna ta takwas shine gabatar da karanta suratul Fatiha akan wata sura, dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka. Abu na tara, sunna ta tara yace wa taslimatu saniya wa salisa lil ma'muma, shine sallama ta biyu da sallama ta uku ga wanda yake imamu, raddan alal imami, danye ne da wali imami sallamar shi. Nan mazhabin mu na malikiyya, wanda Allah ji karai baban mu hayyi Allah amshe shi, in ka kalle shi yana sallah mafi yawa, in dai imamu ne shi ba limami ba, zaka same shi yana ra sallama guda uku. Mazhabin mu na malikiyya sallama guda uku ake, shine zaka yi sallama, sallama ta farko ita ce ta idashin sallarka, ita kuma zaka yi ta tilqa a wajhika, kana kallon gabanka. Limami ya ce assalamu alaikum, kai ma zaka ce assalamu alaikum kana kallon gabanka, sannan ka yi wa waɗanda suke kannan ka maida wa limami sallama, sannan ka maida wa mamunka da suke bangaren hagun in ka sallama su. Zaka samu sallama nawa? Sallama uku ake. Amma dai shi kuma abin da yake na sunna shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi, shine sallama guda biyu, ɗaya bangaren damashi kuma ɗaya bangaren hagun ɗin shi. Kuma da zakka iktifa'i, ka tsaya akan kan sallama guda ɗaya lankan ta wadatas, wannan ita ce wadda take wajibi a gare ka, sawa'un kana mai kallon hagun ɗinka, kana mai kallon damanka, ko kuma kana mai kallon gabanka. To shine nan malam zai fadi salamar akan masalan, yake cewa wa taslimatu saniya, sallama ta biyu, kaga ta farko ita ce sallama idashin sallah, at taslimatu saniya wa salisa, sallama ta biyu da sallama ta uku lil ma'mumi, game da mamu, raddan alal imami, maida wa limami kan sallamar da yayi maka. Ai limami ya riga ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, to ka maida wa limami a matsayinka na mamu sallamar da yayi maka, wa ala man ala yasarihi, kuma da waɗanda suke hagun ɗinka. su ma ka meda musu sallama. Yace da kai hadisin Samura bin Jundub yarda Allah tabbata a garin hadisi ne wanda Abu Dawud ya wutar da shi yake cewa umirna an narudda ala al-imami, yace an umurce mu mu mayar wa limamin mu sallamar da yake yi mana na cikin sallah ko sallamar da yi mana a sallama a sallah, wa an natajawaba kuma mu ma mu amsa ga waɗanda suka mana mu amsa sallamar mu, wa an yusallima ba'duna ala ba'din kuma shashin mu yayi wa shashi sallama. Shine da kai hadisi wanda Imam Muwatta ila Imam Malik ya wutar da shi a Muwatta yake cewa assalamu alaikum an yaminihi, yace mutun yayi sallama bangaren damar shi summa yaruddu ala al-imami, sannan ya mayar wa al-imami sallama shi. Fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi, idan wani da zai yi sallama a hagumin shi radda alaihi, zai mayar me da sallama shi. Kina wannan shine sallama guda uku. Assalamu alaikum ta horku shine sallama da limami yayi kai sallame kai ma ka meda wa limami, ko ba wannan misalin yanda Imam Malik ya kawo ta a cikin Muwatta shine sallama ta horku ka meda wa limamin ka sallamar da yayi maka, kenan kana mai kallon shi. Sallama ta biyu kenan zaka yi ta bangaren damanka, sallama ta uku ka meda ka yi ta bangaren hagumininka, ka mayar wa duk wanda yake bangaren damanka da hagumininka da limamin da yayi maka sallama. Amma dai wancan hadisin da muka karanta hadisin Samura bin Jundub shine sallama ta horko shine kamar ka sallama ta idashin sallah, kinan ka maida wa limami sallama kana mai kallon gaban ka, kinan ba ka riga yi ka wannan ba. Sallama ta biyu zaka yi ta bangaren dama, sannan sallama ta uku zaka yi ta bangaren hagu, ko kuma ya kasance kamar yanda wa'ansu daga cikin wannan suka tahi sallama ta horko zaka yi ta bangaren damanka, sannan sallama ta biyu kana mai kallon gaban ka, sallama ta uku kana mai kallon hagumininka. Amma dai abin da yake sunna wanda jamhurin malamai suka tai akan shi ita ce sallama guda biyu, sallama bangaren dama da sallama bangaren hagu. Wannan muna magana ne akan mazhabinmu na Malikiyya, inda da kai in aka ce fiqhu shine fahimta akan wa'ansu hukumta-hukumta na shari'a wanda kalkashin sunna ko kalkashin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da kai matsayin da malami yake kaiwa ne yana iya yin ijtihadi shine ya tsaya, shine ake kiran shi jurisprudence, mutum ya tsaya ya leka ya gani a wannan nassin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kaza, ko kuma wannan nassin na alqur'ani da yazo akan kaza, mi zamu yi interpret akan shi, a kaza kaza ne dalilin kaza dalilin kaza, bayan ya riga ya karanci kaidodi wanda suka ta'allaku da mas'ala ta alqur'ani ko kuma sanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kalkashin haka ne kowa yake fahimtar nassi, yace a ai ga abinda manzo Allah yace kenan kaza zamu aikata. Wannan shine ake kiran shi da fiqh jurisprudence, kenan wannan shine iya fahimtar su yanda suka fahimta. Amma dai jamhurin malamai, idan an ce jamhurin malamai, mafi yawan malamai a cikin a'immatul mazahib guda hudu gare mu, da kai mazhabin Hanafiyya, da kai Malikiyya, da kai Shafi'iyya, da kai Hanabila, to idan aka ce jamhurin malamai uku ne suka tafi akan abu daya, dai sai ya kebanta ya ce kaza, to mazhabin Malikiyya muna ganin uku zamu yi. Amma dai jamhurin malamai sun ta akan kurum za ka yi sallama bangaren damanka, ka yi sallama bangaren hagumininka, sallah ta riga ta yi. Idan da za ka yi bangaren dama kadai ita ce wadda take wajibi, shi ma ka bayyana yana ɗaya daga cikin sunna, in ba ka bayyana ba ka bar ladan sunna. Kamar yadda bayan muka yi karatu za mu tsaya akan wannan sunna ta goma kenan insha Allah. In mun zo Allah sa sati mai na gaba muna cikin masu rai, kenan za mu tashi akan mun yi sunna tara, kenan za mu tashi akan sunna ta ta goma insha Allah. Kira inda kwai tambaya lokacin nan mun danta na abubuwa da suke abubuwa guda, yanzu mun faɗi ɗayan menene sami Allahu liman hamida, yake cewa duk wanda yawa rabbana walakal hamd, yake cewa duk wanda wannan cewar shi rabbana walakal hamd ta yi dace da cewar mala'iku an gafarta mai zunuban shi, in gufira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta mai duk abin da ya gabata na daga zunuban shi. Abu na biyu shine faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi su 100 ayini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa huttat anhu khatayahu, za a kankare ne dukkan zinuban shi, wa ilaw kanat mislu zabadi bahr, yake cewa kai koda ta kasance gulgudan kunhutinku, kunhutinku waye zai iya kidaye ta, to ka gani yace koda ta ya kai gulgudan kunhutinku, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji zai kankare mai dukkan zanuban shi, subhanallahi wa bihamdihi sawdadi shikenan. In ka tashi da sahih azkar in ka ka kare kurum yake yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sawdadi, ko in zaka kwanta ka kade ta kurum shikenan ka kwanta, ka riga ya ka kare ba wani zanubi. 33 subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 wallahu akbar 33 shine. Sai abu na biyu shine istighfari, shine gasigar da yazo, shine wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutun yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, manzo Allah yake cewa ghufira lahu wa in kana farrun min azhabi, yake cewa wa in kana farra min azhabi, yace za a kankare mai dukkan zanuban shi koda ya kasance ya tsere daga fagen yaki, shi kuma ba karamin laifi bane ba, kamar yadda ubangiji yake bayyanawa a cikin tauba, wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah, duk wanda aka shiga fagen gaga ga kai ga abokin adawa sai ka juya baya ka tsere, yake cewa in ba dan sake kwantar auna ba, sake tiktak in yaki ba, yace to ka hadu da kushin ubangiji, to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, yace ubangijin sa zai kankare mai dukkan zanuban shi. Na uku kenan ko? Sai na hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba wani mutum a saman duran kasa wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, yace face ubangiji ya kankare mai dukkan zanuban shi koda zanuban shi sun kai gulgudan kunfanti ku, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ka kare la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sai abna hudu ko na biyar ko, shine bayan ka yi da cin abinci Allah maka ni'ima ka ci abinci, sai ka ce alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk abin da ya gabata na zanuban ka Allah ya riga ya kankare maka, kaga wannan ai ba karamar gara ba sa bace ba, ai ni'ima ce ubangiji ya yi maka, ka gode wa ubangijinka akan ni'imar da ya yi maka, ko yana ɗaya daga cikin abinda ubangiji yake alfahari yake tunkawo game da bawan shi, ya gode akan ni'imar shi da yake, har yake mana la in shakartum la azidannakum, ya dau mana alwashi, in dai zaka gode akan abinda na yi maka na daga ni'ima, to ni kuma na dau alwashin sai na dada maka akan wannan ni'ima. Kina yi ita ce adda alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Sai abna shidda shine lokacin da ubangiji ya maka ni'ima zakka sanya tuha, sawa'un tsohuwa ce ko sabuwa ce, duk da adda sabuwa da ba adda tsohuwa da ba, kace alhamdulillahi allazi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sai na bakwai shine lokacin da ka shi kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan, ka afwan riwayar da tazo wa bi muhammadin rasulan wa bi muhammadin rasulan, yake cewa wa bil islam dinan, yace ghufira lahu dhanbuhu, manzo Allah yace za a kankare mai zunuban shi, kurum bayan ladani ya kammala ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa ashhadu wa afwan
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إتي أنكن أريمي زنبايشي سينا تقوس shine lokacin da kai arwalla manzo Allah yake cewa duk wanda ya kyautata arwallar shi yace zinubban shi za su ringa huta daga gabban shi yace hatta takhruju min tahti asfarihi yace kai hatta da kalkashin kwarcanka zinubbanka sai sun barka in dai ka kyautata arwallarka zinubbai sun riga sun kankaro shi san ya manzo Allah yake ce mana yace shin in tambaye ku mana mutum ne a bakin kofar gidan shi da kai teku da kai tabki kullun so biyar zai ringa shiga wannan tabkin yana hutawa yana wanka yace shin za a samu datti a cikin jikin shi sabai suka ce ya za a samu datti a jikin shi mutumin da yake wanka so biyar a yini yace to haka a wallah duk lokacin da za kai zinubai ne kake zubdawa sannan abu na tara shine wanda yace bayan kowace sallah سبحان الله والحمد لله والله اكبر يا حديث سو 33 سي تيكي ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبنجي يا رغا غفرتا مي ذنبين شي سبحان الله سو 33 الحمد لله اما دي اسيغا روايه تي امام البخاري يا كاوسو يتي سبحان الله والحمد لله والله اكبر كما عند حديثا ذهب اهل الدسور بالاجور كحدا سو وري دايا kuma ka lissafa da yatsotsinka ba ka lissafa da wannan ba rabin rabin ya tsaba lissafa yanda sunna ta manzo Allah zake shine 1 2 3 4 5 haka zaka lissafa wannan shine ake tabbatu kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 sannan ka cike da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji ya riga ya gafarta maka dukkan zunubanka sai abu na karshe tara ne muka ce ko na 10 shine lokacin da mutun ya kammala limamin shi ya ce wannan waladdallin aka ce amin shine wannan yake cewa faman wafaqa qawluhu qawlul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi manzo Allah yace duk wanda cewar shi amin in ci ta dace da cewar malaika yace to an riga an gafarta mai da abinda yake baya na daga zunubanci kaga wannan duka garaba sa ce wanda a kullum muna yin abubuwan da ubangiji yake kankare mana zuri wani ba ka ma sani ba ma kana yin shi ba kuma wannan shine rahama ta ubangiji game da bawa shine ubanza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ubangiji da ya tashi sabkar da rahamar shi a cikin 100% sai ya sabkar da 1% ita ce aka yada wa uwayenmu da diyanmu da waye da dan uwanka da wanda yake mai gidanka da waye 1% a cikin 100% ka troben da 1% in tana hannun ubangiji saboda yayi mana rahama ya sanya mu gina aljanna duk irin tausayin da zaka ji to wannan ɗaya ne cikin kashi 100 wanda ubangiji ya saukar da shi a saman doran kasa duk irin tausayin da mahaifiya za ta ma danta to kashi cikin kashi ɗayan nan ne wanda ubangiji ya saukar yanzu wannan 100 ba ɗayan nan yana hannun shi shine zaka samu karshen tausayi wanda ubangiji zai yi wa bawa shine yazo ya sanya hijabi tsakaninka da kai da ɗan uwanka abinnan arziki ɗan duniya kowa da kowa ba wanda yake ganinka ba wanda ya san me kuke tattaunawa da ubangiji ka tsaya gaban shi yace wani lokaci kaza kai kaza shi in shi zai umurci bakinka ya tabbatar ko zai umurce ka tabbatar akan eh ka aikata tunda idan bai ga dama ba sai ya barka da gabanka ko bakinka ya ringa jayayya shine ayi ubangiji yake bayyana mana a gobe kiyama al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun zami liki zami rihi akan bakunan su hannunka da baki da hannunka da kawuwanka da gabanka su za su ringa maka shaida to a wannan lokacin ubangiji sai ya hana komai bakin naka zai furta ya hudu gaskiya kai kaza lokaci kaza eh kware kwadai kai kaza lokaci kaza eh kware kwadai ubangiji kai kaza lokaci kaza kware kwadai yace to sai na gafarta maka sai gida aljanna
wannan duka yana ɗaya daga cikin rahama ta Ubangiji. Gashi ya zo da zanuban, amma dai Ubangijin shi ya ji kanshi, kuma dan ya sitarce shi bai bari kowa ya gani ba, saboda in za a yi hisabi ɗan gani a hilin Allah ce, ba wani wanda zai sha makance ga kanan gashi ga ka ga wane ga ƴan garinku ga ƴan ƙauyen kowa yana kallonka, wane ne ya aikata kaza, wane ne ya wawa na kaza, wane ya yi kaza, wane ya shaƙo wane, wane kowa yana gani. Amma dai Ubangiji idan ya tashi rubawa bawan shi asiri karkashin rahama shi, sai ya sanya hijabi, ba wanda zai ga me ake tattaunawa. Baranta na yi shi, kayi eh nayi, kayi nayi, ta yi gidan aljanna an gafarta maka. Muna fatan mu hisabun ma kanmu ka, mu duka kokarin mu, mu dukkan tashin hankalin mu kanmu kai matsayin hisabi, mu daga mun zo a mana laisi ba sai ku tahi. Hai ko duniya aka maka laisi ba sai, ai alhamdulillah, wannan sana a lahira mu laisi ba, sannan ita ce in kece da mu ya za a yi misale ta. Amma dai duk wanda ya yarda aka mai hisabi, to sai a azanta shi. Allah kiyaye mu. Abinnan makaranta daidai, Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah gafarta mana, Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da abinnan arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a, muna fatan Ubangiji ya biya bukatun kowa, ya sanya albarka a ciki. Wanda suka rigaye mu gidan gaskiya, iyaye da kakannu da ƴan uwa da amanna arziki, muna fatan Ubangiji ya ji kansu, ya arhamshe su, ya wasa musu a cikin kabarurukansu, ya haskaka musu kabarurukansu, ya sake sada mu da su a cikin aljannata Firdaus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka. Not to win.